أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يومنا الخميس تقص قوات ربيع الأول إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لقد مكزوا مدينة دبود الأليهود دا أربعين دا أكو واندي دي دي دا شاهدو دا واتا نبوما أكتوبر ميلادية دبوبيو دا أشرين دا نيا. Yanin ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam, wanda kuma wannan shine darasinmu na biyar a cikin wannan littafi. Kuma zan mata shi sabon babi, inda malamin yace babu dukhulul khala'i wal istibaba, wato babi da zai yi mana bayani akan wato shiga ban daki da kuma yin tsarki. Kenan babin wannan zai kawo mana abin da ya shahi ladubba na biyan bukata. Tun daga wajen shiga ban daki, me ya kamata mutum ya karanta, kuma me ya kamata mutum ya yi, haka kuma in ya je mutum in ya tafi biyan bukata shi yaya ne zai yi wajen hudda kayan shi, yaya ne zai yi wajen zama, yaya ne zai yi duka yanda shari'a ta musulunci ta karantar da mu. Kamar yanda Salman al-Farisi wasu mutane suke tambaye shi suke cewa annabin ku ya sanar da ku komi da komi, an ce hattal qira'a, hatta da yanda zaka je ka biya bukatarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da ku. Ina wannan yana nuna mana cikar shari'a ta musulunci, wanda addinin musulunci bai bar ba komi akan abin da ya shafi tsafta, akan abin da ya shafi nazafa, akan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe. Kenan malam shine ya kawo mana hadisi na Anas a harko. Malam yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi. Wato Anas dan Malik shine ya rawaito wannan hadisin, sahabin annabi sallallahu alayhi wa sallam, wanda ya kasance yana ma annabi sallallahu alayhi wa sallam khidma, wanda lokacin da mamashi ta zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 10, ya zo yama annabi sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Madina, shekara 10 ko kuma da 9 da wasu yanka. Kina al-qaul da shekara 10 yayi yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima a koda yaushe, wanda kuma daga karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wasu addu'o'i guda hudu, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma al'ada shi ce idan mutun ya mushi wani abu ne alkhairi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka mushi. Kamar yanda hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana'a ilayka ma'rufan fakafihu fa in lam tajid ma tukafihu fad'uhu lahu. Wato duk wanda ya maka wani abu ne alkhairi, to ka samu wani abu kai ma wanda zaka sakauta mushi na alkhairi. Idan baka samu ba abin da zaka sakauta mushi na alkhairi, to kai mushi addu'a har sai ka ji cewa wannan addu'a da kake mishi ka saka ga mishi akan abin da yayi maka. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma Anas wasu addu'o'i guda hudu, wanda daga ciki yake cewa ya Allah subhanahu wataala ya tsawaita mishi rayuwa, wato kwanakin shi tsawaita, kuma ya Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya, ya Allah subhanahu wataala ya bashi iya, Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna. Duka wannan kuma sun faru a rayuwar Anas dan Malik, wanda shekara malamai suka ce Anas ya yi shekara wajen 103, in ban manta ba shekara shi 103 ya mutu bayan jira Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma daga cikin iya, an rawaito cewa Anas dan Malik yana da iya na tsatsan shi banda jikoki 130 gare shi, wanda 130 mutum kai yace kuma mata nawa gare shi. Da zamanin wancan akwai bayi, kuma akwai mutum yana iya almawarsu in sun rabu ka almawata, kenan mutum yana iya samun wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mishi albarka a cikin zuriyar shi, iya yayi da ya samu da guda 130, wajen guda 130 wannan na tsatsan shi wanda jikoki, wanda kuma arziki Anas dan Malik a zamanin shi ya kasance a mutanen Madina yana daga cikin masu kudin Madina. shi ma adda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi adda ta karshe ita ce Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna kuma muna kyauta zaton cewa Anas dan Malik da iko Allah subhanahu wataala dan aljanna ne kenan wannan sai a ranar lahira kuma zaton da muke dan aljanna ne na'am kenan wannan shine Anas dan Malik wanda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallama hidima shine ya rawaito wannan hadisi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana ya kasance kamar wancan hadisi da muka da ya gabata cewa kana ya hujibu tayammun wannan daga cikin abin da ya shahi mustalahul hadis muka ce wata irin sunna ce ta'rifin ilmin mustalah ma rawahu nabi ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin wannan min fi'li kenan daga aiki ya kasance aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan ya nuna mana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana lazimta shi ko da yaushe idan yazo zai shiga ban daki idza dakhala al khala idan yazo zai shiga wajen da zai biya bukatar shi idza dakhala nan kada kamar wancan hadisin ne da muka dauka idza tawadda kenan ba he ya shiga ban daki yake fadi ba can da muka ce idza tawadda ahadukum ba sai kai arwallan bane ba tukun zaka shaki ruwa ko kuma zaka wanke hannuwanka a wancan hadisin da yazo a idza dakhala al khala idza arada an yadkhul akwai wani lafazi wata ruwaya ta zo da idza arada an yadkhul kuma idza dakhala nan kamar waccan aya ce ta cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala da yake cewa fa idza qara'atal qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan baka zo ka ce idan ka karanta alqur'ani ka gama tukun ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan idan zaka fara karanta alqur'ani ne zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to haka wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ita shine idza dakhala alkhala'a idan ya kasance ya zo zai shiga ban daki zai shiga wajen biyan bukatar shi alkhala' shine kenan wuri na biyan bukata wuri ke bantacce wanda aka kebance na wanda zaka je ka biya bukatunka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa allahumma ai ya Allah allahumma malamai suka ce asalin shi kira ne ya Allah ne ya ka cire ya in aka kara mim da ya zaman to saboda yawan istimali da ake cewa allahumma ya Allah kenan a'udhu bika ina neman tsari gare ka minal khubusi na daga shedannu wal khaba'isi shedannu maza wal khaba'isi da shedannu mata ko kuma minal khubusi daga abin da yake na kazanta wal khaba'isi shi ma kazanta amma mafi yawa malamai sun yi sabani akan cewa wannan ruwaya ta zo akan shedannu ko kuma akan abin da ya shayi datti da wasu abubuwa amma dai duka kidal wajhayni duka wajhin guda biyu malamai sun inganta shi kenan wannan addu'a ita ce mutun ya kamata yayi idan ya zo zai shiga ban daki idan ka zo zaka shiga ban daki ka ce mine allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi ya tabbata a ruwaya ta Abdul Aziz bin Suhaib da lafazin cewa idza dakhaltumul khala'a faqulu bismillahi da lafazin cewa bismillahi ka ambaci sunan Allah tukun ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi kenan in ka zo ka ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi da karin bismillahi saboda kuma wancan ruwaya da tazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ali da yake cewa sitru ma baina a'yunin nasi wa sitru ma baina a'yunil jinni wa awrat bani adam idza dakhala ahaduhum al-khala'a an yaqula bismillah wato shamaki da yake zamantawa tsakankanin al'auran mutane da kuma idanuwan aljannu dayan ku idan yazo biyan bukatar shi ko kuma idan yazo zai hudda kayan shi ko idan yazo zai shiga ban daki ya ambaci sunan Allah kenan wannan yake kara cewa yake nuna mana cewa kana iya ka kara da cewa bismillahi tukun ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi wato ya Allah subhanahu wa ta'ala da sunan Allah ya Allah ina neman tsari a'udhu bika i'aza ce kake kenan Allah shine mu'adhin shine mai kare ka wanda zai kare ka daga abin da ya shahi aljannu shafa aljannu maza ko kuma mata wanda mun sani wajen mafi yawa mutanen su zaka gani aljini ya shahe su daga dalilin irin zuwa wajen biyan bukata ne ko kuma zuwa wani waje wanda yake da kwai najasa mutun ya je zai biya bukatar shi wuri mai najasa wajen ban daki ne baka ambaci ba Allah sai ka gani an ce ai wane daga an rasa yare ne akai aljini shi ka shahe shi kenan idan kai wannan addu'a kuma Allah subhanahu wataala zai kare ka kenan shine ka koma zuwa ga Allah shine mu'adhin wanda yake kare ka kamar yadda can hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya arbi wata mata da ya shigo wajenta da ya dora hannun shi a samanta take cewa a'udhu billah annabi yake ce mata labari izdi bi mu'adhin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wato kin ne wa tsari ga wanda ake neman tsari yace irji il haqi li ahliki to tashi da gidanku daga shigarta tace a'udhu billahi minka tace tana neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ta da shi sai yace shikenan kin ne wa tsari tashi da gidanku haka aka kenan Allah subhanahu wa ta'ala shine mai kare shine mai kare mutum kenan atasum bika wato kana neman tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka min al-khubusi wal khaba'ith kenan wannan addu'a ce ta shiga banɗaki to idan kuma mutum ya hudu akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fito daga banɗaki yana cewa ghufrawanaka akwai wata riwaya kuma wanda ita ma ta zo da dogo alhamdulillahi alladhi afani wa zahaba alhamdulillahi alladhi zahaba anni al'adha wa afani aw kama qala sallallahu alaihi wasallam godiya dukkan ya goya tabbata daga Allah subhanahu wataala wanda ya sa da ikon Allah ne subhanahu wataala wannan dattin ka hudda shi ya baka lafiya saboda mutum ka gode ma Allah na harko akan ni'ima abincin da kaji sannan kuma ni'ima da ya sa da kaje ka hudda abincin wannan mara kyau ka hudda shi lafiya lau shine ka hudo kuma ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala ka ce ghufranaka kana neman Allah subhanahu wataala ya yi ma wasu malamai suka ce a'a ka ce ghufranaka saboda wannan interval din da ka samu cikin bandaki bakka ambatan Allah subhanahu wataala to kai sai ka hudo kenan ka fara da ambatan Allah wannan yake nuna mana a shari'a mai ake so kullum mutum ya zama to yana ambatan Allah subhanahu wataala kamar yanda hadisi ya gabata cewa la yazalu lisanika rataban bi dhikrillah kada halishan kai ya gushi yana danye da ambatan Allah subhanahu wataala kenan dai ala kulli hal idan mutum ya hudo daga bandaki wannan addu'a ce zai yace ghufranaka idan zaka shiga kuma kace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'ith kenan mallan ya kawo mana wannan hadisi a cikin wannan babi na biyan bukata na shiga bandaki da biyan bukata kuma zahirin ma'anar hadisin da kuma alaƙar ta da babi a bayyana take a cikin wannan hadisi na farko zan mu gani irin yanda raunin dan adam wanda battaiwa ne kace kai ka ishi kanka dole ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya taimake ka Allah ya kare ka daga dukkan wasu datti daga dukkan wasu shafa ta aljanni ko kuma wani abu wanda ya kamata haka sai hadisi na gaba mallan yace daga Abi Ayyub al-Ansari عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل wato wannan hadisi daga Abi Ayyub al-Ansari yarda Allah ta tabbata a gare shi Abi Ayyub al-Ansari shi sunan shi Khalid bin Zaid bin Kulayb wanda mashhur ne da kunyashi Abi Ayyub al-Ansari wanda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina a wajen shi ya sabka kafin ya gina gidan shi da masallaci kenan a wajen Abi Ayyub al-Ansari ya sabka kenan shine ya rawaito mana wannan hadisin wanda kuma ya kasance ya halarci ya koki da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yakin warko gazwat badar ya halarce ta ya rawaito wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataitumul ghaib wato idan kun zo wurin biyan bukatar ku idan kun zo ma al ghaib me ake ce ma ghaib shine korami wato wurin da wuri wanda yake munhafid inda in kaje babu kowa zaka samu ka biya bukatar ka al'asal wannan shine ake ce ma al-ghaib sannan kuma nan an yi isti'mali kamar kinaya ce aka yi isti'mali akan abin da ya shahi tunda al-ghaib ai ba sunan wuri bane can Allah subhanahu wataala yake cewa auja ahadu minkum min al-ghaib kenan akan abin da ya shafi can biyan bukata ne kaje ka hudu biya bukata sai aka dauki biyan bukatai aka sama wurin da ake biyan bukata wanda wannan kinaya ce ta addinin musulunci da yawa akwai ta cikin alqur'ani kamar yanzu idan ka duba abin da ya shafi mutun yaje ga iyalin shi a cikin alqur'ani zaka ga duk inda aka zo da wannan mafi yawa kinaya ake zawa muke yawa Allah subhanahu wataala yake cewa halla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum kaga ne kinaya ce ma'anar rafasu ana nihin mummunan zanci a yaran lalacci amma nan an yi kinaya da shi akan zuwa ga iyali haka kuma aula mastumun nisa ka gani lamasa ka gani shafa amma kuma kinaya ce can kuma aka ce Allah subhanahu wataala yake cewa falamma ta kashaha hamalat hamlan khatifan kaga shi ma mubashara can kuma mubashara fal'ana bashiruhunna kaga duk wannan kinaya ce ta addinin musulunci wanda kinaya addinin musulunci ya kamata mutun ya zamanto yana yin kinaya akan wasu abubuwa kada ka zamanto kace kai addini a komi kawo karara zaka ringa wutawa ai kai ba ruwanka to addini alqurani dai gashi nan kinaya yake alqurani ma kinaya yake kai barantana kai kace komi karara zaka wuto kinai idan kun ji wa korani kun ji biyan bukata ku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala tastaqbilu alqiblata bidha'idin wala bawlin wato kada ku fuskanci alqibla da yin wato kashi ko kuma yin fitsari wala tastadbiruha haka kuma kada ku bata baya kada ku fuskanci alqibla da yin kashi ko kuma da yin fitsari haka kuma kada ku bata baya alqiblan mumunan gabas ce kenan kada ka kalli gabas kace kana biyan bukata ka kana yin kashi ko kana yin musali kada ka kalli gabas kuma kada ka kalli yamma yanzu sai dai ka kalli ina kusun ko arewa shi yasa nan yace walakin shariqu aw gharibu to ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma anan ya nuna gabas da yamma saboda ne saboda can alkabilar su tana madina tana arewacin makka kenan alkiblan madina gusumci kenan kada ka kalli gusum a can kada ka kulli arewa sai dai ka kalli sharq ko kuma gharb sai dai ka kalli gabas ko kuma ka kalli yamma shi yasa yace walakin shariqu aw gharibu kenan wannan kalma jumlar wannan ta farko idza ataytum al-gha'id fala tastaqbilu al-qiblata bi-ghaidin wala bawli wannan gabaki ɗaya da kowa da kowa dukkan mu ne Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan dukkan mu ne duk inda kake idan zaka biya bukatarka to kada ka fuskanci alqibla wajen biyan bukatarka haka kuma kada ka bata baya walakin sai dai shariqu aw gharibu wannan kuma tana magana akan abin da ya shafi mutanen Madina ko kuma mutanen Yaman ko kuma mutanen Sham dukkan wanda suke wannan aksin idan kai alqibla ka a ko ina gabas gusumce ko kuma arewa kenan ka kalli kada ka kalli gusum ko arewa sai dai kai kalli gabas ko kuma ka kalli yamma kenan wannan shine kenan mu anan hanin zai zo walakin gabas hanin gusum ko arewa shine kenan hanin zai zo anan kenan kada ka kalli gabas din kada ka kalli gabas da yamma shine alqibla alqibla ka gabas ce yamma kuma ba alqibla ba ce kenan baya ne da aka hana kada ka bata baya kenan shine walakin shariqu aw gharibu tayyib abu ayyub al ansari yace fa qadimna sham wato sai muka gabaci sham garin sham fa wajadna marahida qad buniyat nahwa al ka'aba Abu Ayyub al-Ansari sai yace sai muka samu dukkan wajen biyan bukata marahid idan aka ce marahid ana nihin wajen wanka to sai kai ana istimalin shi ga hatta da wajen biyan bukata da marahid amma al-asl marahid wajen da ake yin wanka irin misali dushbi bilka akwai sanan yin wanka to sai suka samu a garin Sham qad buniyat nahwa al ka'aba an gina su wato suna fuskantar al-qibla idan mutun ya shiga dole al-qibla zai fuskanta sai abi ayyuba yake ansari yake cewa fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla wato sai mu karkata nan harif ayna mi sai su karkace wato tunda ka'aba yake kallo to sai kenan in suka tsugunna su juya su dan karkata sannan kuma in suka fito su nemi gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan ijtihadi na abi ayyuba al-ansari ya rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka fuskanci alqibla da gha'id ko kuma albaul kuma kada ka bata baya walakin shariqu aw gharibu kenan dai ka fuskanci wani waje zan mu zo mu gama shi da wancan hadisi na gaba dake suna da alaka sannan mu gani malamai me suka ce akan shi a gurguje kenan a cikin wannan hadisin zan mu gani kamar yadda muka faɗi tun farko cewa shari'ar musulunci ta koya maka komai wannan ladabi ne da girmama ka'aba da girmama ka'aba kada ka fuskanci ka'aba wajen biyan bukatarka kenan ka juya wani bangare daban ka biya bukatarka kuma wannan yake nuna cewa idan ya zamanto ma misali kana gininka kana gina wani gida ko wudushi kenan ka yi kokari kada ka gina shi ya rinka fuskanta alƙibla ka gina shi yanda idan mutun ya zo ya zamana ba ya fuskanci ba alƙibla yanda biyan bukata saboda wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan kada fuskanci alƙibla kuma kada a bata baya idan an zo wajen biyan bukata hadisi na gaba wanda yake da alaka da wannan wanda malam ya kawo shi hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa raqitu yawman ala baiti Hafsa raqitu yawman ala baiti Hafsa fara'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-shami mustadbir al-Ka'aba Ibn Umar yarda Allah ta tabbata gare shi Abdullahi dan Umar dan Khattab wato yaje gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan al'uwashi shaqiqa shi Hafsa binti Umar bin Khattab wato sai ya hau soro raqitu wato ya hau saman soro a nan gidan Hafsa in fa fara'aytu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu sai yaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana biyan bukatar shi mustaqbil ash-shami mustadbir al-ka'aba wato ya fuskanci sham ya ba ma ka'aba baya to kuma hadisin mu na baya ya nuna mana cewa kada ka fuskanci alƙibla kuma kada ka ba ta baya to aka kawo wannan hadisin cewa ibn umar ya je gidan hafsa ya uwar shi ce shaqiqa shi je to da yaje irin haka ya hau saman soro sai tsinkayi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tsinkaye malamai suka ce ba ya tsinkaye shi bane gabaki ɗin shi a ya dan tsinkaye wani gefen jikin shi misali ai idan mutum kana sama zaka tsinkaye mutum haka amma baka iya baka ce ka gani shi dukan shi kenan ba dukan shi bane bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to he gane shi amma yana fuskantar sham tunda sham daga madina sham tana ina tana arewacin madina tana arewaci kuma makka tana gusunci kenan yana fuskantar arewa ya ba ma gusun baya ya ba ma gusun baya ya ba ma ka'aba kenan baya shi kuma can hadisi ya zo cewa kenan kada ya zamanto an hadisin Abu Ayyub al-Ansari kada ya zamanto an fuskanci alƙibla kuma kada ya zamanto an bata baya malamai sun yi sabanin cewa to wannan shin nasikh wala mansukh ne aka samu ko kuma menene wannan hadisin na Ibn Umar ya shahe wancan hadisi ko kuma wannan ya kebanta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wannan sunna ce fi'iliya wancan kuma kauliya wasu malamai suka ce lala la yunafi bai ya zamantowa ya kore wancan hadisin kenan hadisi suka ce amma idan ya zamanto a cikin gidaje ne misali cikin gida akwai shamaki sakankaninka da alƙibla wannan malami kana iya ka fuskanci alƙibla ko kuma ka bata baya ko kuma ka bata baya in dai akwai shamaki sakankaninka a cikin da alƙibla amma idan ya zamanto babu shamaki kai tsaye ne cikin daji ne kake cikin sahara ne kake to haramun ne ka fuskanci alƙibla da biyan bukatarka ko kuma ka bata baya a biyan wajen bukata kenan wasu malamai suka yi wannan tawjihin wannan wanda kuma wannan yake yana daga cikin wasu suka ce a sai dai ya zamanto ko da a cikin gidajen ne kawai zai yiwa kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ban manta ba ya tsaya akan wannan afwan Albani ya tsaya akan wannan cewa ko da a cikin gidajen ne bai yiwa haramun ne kawai kai kokari kada ka fuskanci alƙibla dai irin na Abi Ayyub al-Ansari fadan harifu anha wa nastaghfirullaha azza wa jalla kenan kai kokari ka karkata kada ka fuskanci alƙibla amma dai mafi yawan malamai irin su Salih bin Usaymin sun tsaya akan cewa abin da yake shine in dai a cikin gidaje ne akwai shamaki sakankaninka da alƙibla to babu laifi amma a daji wannan haramun ne ka fuskanci alƙibla idan zaka yi fitsari ko kuma idan zaka yi kashi kenan wannan haramun ne ka yi wannan shi kuma dalili yana nuna akwai hadisi na Ibn Umar wanda yana cikin bulaguro suna tsaya shi da irin masu mushi hidima suna tsaya sai Ibn Umar ya sabke taguwar shi sai ya fusi ya zamna daga gefanta tana fuskantar yana fuskantar alƙibla yana biyan bukata sai shi yaron nashi yake ce mishi ba an hana ba a fuskanci alƙibla da biyan bukata sai ya ce a wannan idan ya zamanto babu shamaki ne a tsakankaninka kenan wannan yake nuna mana cewa idan ya magana wadda malamai suka tahi da ita mafi rinjaye kenan shine idan ya zamanto babu shamaki a tsakankaninka da alƙibla wato haramun ne ya zamanto ka fuskanci alƙibla amma idan ya zamanto akwai shamaki tsakankaninka da alƙibla to babu laifi kana iya ka fuskanta ko kuma ka bata baya kenan a cikin wannan hadisi dai akwai fa'idoji da yawa wanda zan mu dauka na farko zan mu gani irin kamar yadda muka ce shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci komi da komi bata bari ba haka kuma yake cikin hadisin zan mu gani girmama ka'aba girmama Ka'aba ne sau kada ka fuskance ta da biyan bukatarka ka zo kana zubar da kashi ko kuma kana yin gutsari kada ka fuskanci alƙibla kenan sai dai ka bata yadda ka juya ba bangaren da ba alƙibla ba kuma muke ganin cewa idan ya zamanto babu shamaki to haramun ne ya zamanto mutun ya fuskanci alƙiblan nan da biyan bukatar shi kenan ala kulli hal wannan hadisi yazo ya karanta mana ladabi daga cikin ladabba wanda idan mutun ya je biyan bukata kenan ya zamanto kada ya fuskanci alƙibla kuma kada ya bata baya balan yace hadisi na gaba ana abi qatada shine ko ana anas na'am ana anas bin malik radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza fayastanji bil ma' al-anazatu al-harbatu as-saghira hadisi na gaba shi ma daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai shiga ban daki Anas dan Malik yace fa ahmilu ana wa gulamun nahawi idawa wato sai su dauki wato idawa salka yake cewa ko kuma akushi amma idawa kamar wani salka wanda ake yi da fata ake zubar ruwa sai su dauko ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ita shi da wani gulam nahwi wanda yaron sa'an shi wanda malamai suka ce wane ne wannan sa'an nashi suka ce shine Abdullahi dan Mas'ud wanda ya kasance shi ma Abdullahi dan Mas'ud yana ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima to sai su dauko wannan idawa in da ruwa sai su zo su kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fa yastanji bil ma'i sai al-istinja kenan idan ya biya bukatar shi sai ya wanke da ruwa al-anaza al-harbatu as-saghira wato al-ana menene al-azan al-anaza shine al-harba as-saghira wani dan mashi ne dan karami ko kuma a ce kwagiri wanda kisan shi najasi ne ya turo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana bulagulo yana daukan shi wato wataran yana sa shi a gaban shi sutura da shi ya dora musu wani abu ya yi sutura da shi kamar dan mashi ne dan karami na annabi sallallahu alaihi wa sallam to Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi sun kasance suna dauko ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwa da kuma wannan anazain wannan kwagirin ko kuma mashin sai su kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam idan zai biya bukatar shi istinja kenan da ruwa kenan wannan hadisi shi ma bana ya kawo mana shi a cikin babul khala babu dukul khala wal istitaba wal istitaba dan ya nuna mana abakan abin da ya shahi kenan wajen biyan bukata ana so kai istinja wato ka wanke da ruwa shine al afdal ka wanke da ruwa idan baka samu ruwa kenan shine kai al istijmar kamar yadda ya gabata a wancan hadisi kenan ka samu duwatsu guda uku ka goge in baka samu ba idan cewa wasu malamai suka ce a ya zamanto ka gama guda biyun duka ne yayi kai al istinja al istijmar sannan kai al istinja ka goge da dusi ko da kuma sannan kuma ka wanke da ruwa wanda akwai kissa da ake rawaitowa mutanen Quba da yadda cewa kissa da tana da rauni ana rawaitowa suna sun kasance suna yi istijmar ko kuma su yi istinja su goge da duwatsu sannan kuma su wanke da ruwa to wasu malamai suke ganin cewa abin da ya shahi wannan shi yayi amma dai mafi yawa dai da ruwa shi yayi saboda nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance fa yastanji bil ma'i yana daukan ruwa yayi al istinja da shi kenan wannan shi ma hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi kuma Muslim shi ma ya rawaito shi hadisi na gaba malam yace ana ariqata data al-Haris bin Rabi'i al-Ansari radiyallahu anhu wato daga Abi Qatada wane ne Abi Qatada shine al-Haris bin Rabi'i al-Ansari yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء wato wannan hadisi daga Abi Qatada ya zo dan da wasu abubuwa guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wanda kuma dukkan su suna da alaka da ladubba wanda na ci da sha kuma da biyan bukata misali tunda annabi sallallahu alaihi wasallama na farko yace la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul, wato kada ɗayan ku ya kama gaban shi da hannun shi na dama yayin da yake yin guzari. Ka gani magana ta farko kenan. Wannan na farko kada ɗayan ku ya kama hannun shi na ya kama gaban shi da hannun shi na dama yana yin guzari. Idan mutun ya zo yin guzari kenan ya kama gaban shi da hannun shi na hagu ne yayin guzari, shine mafhumul mukhalafa, tunda hani ne yazo akan da dama kenan da hagu ake so mutun yayi. Wanda kuma mun gani a cikin wancan karkashin hadisin Aisha da ya wuce kana yu'jibuhu tayammun, cewa dukkan wasu abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama na kazanta bai sa hannun dama, wasu abubuwa da abubuwa wanda suke na masu kyau ne shi yasa masu falala shi yake sa hannun shi na hagu, amma dukkan abun kazanta annabi sallallahu alaihi wasallama bai sa hannun dama. Sai yace wala yatamassah min al-khala'i bi yamini, haka kuma kada ya zamanto mutum ya wanke gaban nashi da hannun shi na dama kenan. Kada ka sa hannunka na dama wajen wankewa ko kuma wajen gusarwa. Idan da dutsi ne zaka yi istijmar, kada ka sa hannunka na dama, kada ka kai hannunka mubasharatan na dama kai wanke kashin da kai ko kuma fitsarin da kai kenan. Shi ma ka sa hannun hagu kenan, ka sa hannun hagu. Sannan kuma na uku shine yace wala yatanaffas fil ina'i, sannan kuma kada ya yi lumfashi wato a cikin abin sha a cikin kwano. Idan mutum yana shan ruwa kada ya ce ya yi lumfashi. Shi yasa wani hadisi ya zo yake cewa an umarce wato mu sha ruwa sau uku ko kuma sha uku, ba sha guda goma sha uku, sha guda uku.
Na'am.
Kamar idan ka zo zaka sha ruwa kada ka yi lumfashi a ciki kenan, ka ɗauka ka sha haka sai ka sarki ka gusa shi kenan ka lumfaso, sai ka sha ka guhudda ka sha ka guhudda kenan. Wannan shine sunna ta tabbatar. Haka kuma binciken zamani na likitoci yana nuna mutum idan ka shiga ya sha hilun ka sha lumfashi, wannan wanda kake medawa yana medawa da wani kurab da wani menene da menene, shi yasa ma an kai in ka kara zaka ji da wani gumi yake wutawa kenan. Kada ka maida shi cikin ruwan na urko, in ka maida shi cikin ruwan kuma ka kara sha kenan, ka gani ka maida datti da wasu abubuwa cikin cikinka. Haka kuma wasu wanda su zo su sha su ma ka cutar da su kenan, ka cutar da wannan kuma ka cutar da kanka kenan. Duka shari'a musulunci ta zo ta kare wannan abubuwa kenan. Shine yace wala yatanaffas fil ina, kada mutum ya yi lumfasa a cikin kwanan da yake shan ruwa kenan. Idan zai sha ya sha ya goce, ya sha ya goce, sannan kuma ya sha na uku, shine sunna ta tabbata kenan. Wannan shi ma hadisi ne wanda malam ya kawo mana shi a cikin wannan babe na dukulul khala wal istitaba, kuma da fa'idodi na falalar hannun dama, wanda kazanta ce kada ka yi ta da hannun dama, kada ka kama gabanka idan kana fitsari da hannun dama, kada ya zamanto ka je wankewa ka sa hannun dama. Haka kuma kenan hani ne yazo, tunda la ta zo cewa la ya tamassa la ya bulanna la yumsikanna, kuma can ma la ya tamassa hani ne yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma wannan yake nuna mana kenan hannun hagu shine yafi dacewa ya zamanto mutun ya sa wajen biyan bukatar shi. Sannan kuma hani na uku shine akan kada mutun ya yi lumfashi wato a cikin ruwan da yake sha ko kuma a cikin kwano idan yana shan wani abu sha kenan. Wannan hadisi shi ma malam ya kawo mana shi a cikin wannan babi dan ya nuna mana wannan falala ta hannun dama da kuma hannun da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisi na gaba hadisin Abdullah ibn Abbas, malam yace ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala mara annabi sallallahu alaihi wasallama bi qadawaini, فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Wato wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito mana shi, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wasu kabari guda biyu, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace innahuma la yu'azzaban, wato wa'annan mutanen da suke cikin kabari biyu wato a halin yanzu misali ana yi musu azaba wato ana yi musu azaba wannan mutanen da suke cikin kabarin wannan guda biyu tunda yazo huciya ne wajen kabar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yu'adzabani fi kabiri kuma azabar da ake musu ba wai na wani abu bane ba wanda yake babba zan mu dawo kan wannan kalmai malam yace amma ahaduhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya daga cikin su fa kana la yastatiru min al-bawl wato ya kasance ɗayan da ake ma azaba a cikin kabarin wannan ya kasance shi laihin shi shine la yastatiru min al-bawl wato idan yayi hutsari bayya tsayawa ya wanke da kyau yana samun asar in hutsari wani soron hutsari yana taba jikin shi kenan shi shi yasa wannan laifi ya kai shi ga yi mishi azaba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ammal ahar wa ammal akharu fa kana yamshi bin namima shi kuma nabiyin abin da yasa ake mishi azaba shine ya kasance yana annamimi ne yana zuwa miye annamima shine ka dauko zancen wani ka kaima wani ka dauko zancen wani ka kaima wani kawai dan ka lalata tsakankanin su kenan shi wannan shine laifin shi fa akhadha jaridatan ratabatan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wani icce na dabino wanda yake danye fa shaqqaha nisfayni sai ya raba shi guda biyu fa gharaza fi kulli qabri wahidatin fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya caka a kowane kabari wannan iccen da ya dauka danye sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam lima fa'alta hadha wato ya rasulullahi dan me yasa ka aikata wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu la'annahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana kaunan Allah subhanahu wata'ala ya saukaka musu azabin da ake yi musu matakar wannan jaride wannan ikin danye bai bushe ba kenan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam malan ya kai wannan hadisin a cikin wannan babi amma mahalli shayir kenan shine fa kana la yastatiru min al-bawl shine abin da yake da alaka da babu mu dawo kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahuma la yu'adzabani wato wannan mutanen annabi yana tabbatarwa ne a lokacin cewa wannan mutanen da suke cikin wannan kabari ana yi musu azaba sannan kuma wa ma yu'adzabani fi kabiri wato ba wani abu bane ba wanda yake babba yasa ake musu azaba misali ba wani abu amma dai abin da yake aka maka azaba babba ne wa abin da yasa malamai suka ce wa ma yu'adzabani fi kabirin ai cewa wannan abin da ya zamanto suna yi suna ganin shi ba wani abu bane ba babba a wajen su misali dan wanda yake annamimanci kawai gani yake kawai adi normal ne kawai yayi wani wai adi bai ganin abu ne babba wanda yayi hutsari bai tsaya ya wanke wa da kyau yana barin hutsari yana taba jikin shi shi ma bai ganin cewa wannan abun babba ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yu'adzabani fi kabiri ai ba wai dan wani abu babba bane ake musu azaba ko kuma malamai suka ce ai wa ma yu'adzabani fi kabiri cewa tunda abin da yake aka yi ma azaba tunda akwai ruwaya an ban manta cikin sahih al-bukhari da qarin wa innahu lakabir cewa a ai kuma dai babba ne wato yana daga cikin ma kenan abin da yake aka ma azaba kenan kaga babba ne tunda wannan ruwaya ta sahih al-bukhari ta qara girmama shi wa innahu lakabir kenan daga bangaren laifin zunubin shi kenan babba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa ɗayan su yace fa kana la yastatiru min al-bawl ya kasance baya wato idan yayi hutsari baya tsayawa ya wanke bayya wankewa wannan asar inda ya rage na hutsari sai ya taba jikin shi kenan laifin shi shine yasa ake mishi azaba kenan ya taba jikin shi misali ko ya taba kayan shi ko kuma ya taba har ya zo misali ya taba wajen sallar shi wanda kuma da datti ka zo ka yi sallah kenan ka gani kenan wannan shi laihin shi wa ma yastatiru min al-bawl bayya tsarkaka daga abin da ya shafi hutsari bai wankewa da kyau shi kuma na biyu abin da yasa ake mishi azaba fa kana yamshi bin namima wato ya kasance yana daukan maganar wani kai ma wani ya daukan maganar wani kai ma wani wanda kuma wannan yana daga cikin hadisai wanda suke tsoratarwa akan abin da ya shayi annabi manci wanda hadisai akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi mai baya shiga aljanna wanda yake dauko maganar wane kai ma wane saboda shi kawai ya raba tsakankanin mutane ya sa rikici a tsakankanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya shiga aljanna la yadkhulul jannata qattatun wato ainan mamun baya shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki jarida wannan kuma yana nuna mana wato mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma hususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada ka je an binne wani na kusan ka dauki wani ice dan yi kasa a cikin icen ka ce in ma kai kana mushi na warko ma kaga kana mushi kwata a mushi azaba kenan na warko ma kenan wannan malamai suka ce a hususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma daga nayi shine ya ciro wannan iccen danye ya raba shi guda biyu shine kuma me yace yace la'allahu min la'allahu menene yace la'allahu ma yukhaffifa anhuma ma lam la'allahu yukhaffifa anhuma ma lam yabasa wato yana kamna yarju minallahi an yukhaffif anhuma al'azab ma lam yabasa wato yana kamna Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya rambanta musu a dan musu takhfifan azaban da ake musu matakar wannan iccen da ya bushe ba kina wannan in annabi sallallahu alaihi wasallama ne kuma wannan aya ce na farko aya ce ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mutun ne a kabari annabi yazo yake bada labarin ana mushi azaba kaga gaibi ne babu wanda ya sani da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yake cewa da a ce kuna jin abubuwan da ake yi a makabarta ake yi a kaburbura da ɗayan ku ba zai binne ba dan uwan shedan an jawo rasu wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ya sa dan adam bai ya jin abin da ake yi wanda ake ma azaba bai aji wanda ake ma ni'ima ba kai amma dabbobi wannan an sa wasu na ji idan ana ma wani azaba a cikin kabari amma dai dan adam wannan shi bai ji kina wannan yana nuna mana aya ce daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wataala kuma yana tabbatar da cewa akwai azaban kabari kenan Allah subhanahu wataala dai ya kare mu annabi a cikin wannan hadisi kenan zan mu dauki wannan kuma zan mu dauki abin da ya shafi cewa bancin isbatuna azabul qabari zan mu dauki cewa mutun la'alla Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da wani abu wanda yake na irin wannan abun misali na la yastatir min al-bawl idan mutun yayi matukar kokari ya ringa wanki ya ringa tsarkakewa shi jikin shi da kyau shi yasa a al'adance zaka gani mutum in yayi bawali sai an ci sai yayi kyatsa ake tafin biyu sai ya balame wani ne kai sai yayi tatsi ya tatsi da kyau ya wanki tukun yake tashi yake yayi mutum yake tashi kada ya zamanto kawai daga kai fitsari kai ka tashi sai ya zamanto soran ya wannan in maka al'umma wannan ce ma aka rangwa mutum mata al'ummomi na gaba wanda suka ga wuce gabanin mu idan gutsari ya taba jikin mutum ya fara wankewa yau har jikin shi ya ji a jikin shi ya karce jikin shi da kyau idan gutsari ya taba shi kenan wannan mu Allah ya rahmanta mana ya sa mana da ruwa mutum sai ya wanke kenan wannan wajibi ne mutum idan ya zamanto yayi bawali ko da ya taba shi yayi matukar kokari ya wanke shi duka yayi matukar kokari ya wanke shi da kyau sannan kuma wannan hadisin zan magani haramcin annabi manci wanda wancan mun gayi a cikin hadisi na uku in ban manta ba dukkan azabar da ta zamanto dukkan wani abu wanda ya tabbatar an tabbatar mushi da azaba to lalle babban abu ne kuma la'alla yana daga cikin kabari wanda annabi manci a babban laifi ne wanda Allah subhanahu wataala ya kare mu gabaki ɗaya daga yin annabi manci malam dai a takaice ya kawo wannan hadisi kenan dan ya nuna mana yana da alaka da babu dukulul khala wal istitaba wato babu na shiga abin da ya shahi makewaya da kuma al istitaba shine yanda zaka yi ka wanke dattin da mutun yayi insha Allah kenan nan ne karshen wannan babu kuma sai babu na asiwak dokaci inta shaye tai kenan muna iya mu shiga koda muqaddima ce akan babin da aswaki malam yace babu siwak wato babu wanda zai mana bayani akan abin da ya shayi aswaki aswaki ana ce ma aswak udi inda ake yin aswaki da shi aswaki ko kuma a ce mishi miswak ana ce mishi miswak ana ce mishi aswak shi icce kar iccen da zaka ringa yin aswaki kenan wannan baban zai kawo mana hadisan da suke magana akan abin da ya shafi aswaki hadisi na harko a ciki an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala لولا انا اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه حديثي دغ ابي هريره ابي هريره يا غباتا عبد الرحمن بن سخر الدوسي شيني روايت wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laula ana ashqa ala ummati wato in ba dan ka in tsananta ma al'ummata ba la amartuhum bisiwak ma kulli salatin da na umurce su yin aswaki game da kowace sallah wato kowace sallah in zaka yi sai kai aswaki wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace kawai dan dai kai tsananta ma al'ummashi wato aswaki shine sunna ce mai ƙarfi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai sun wuce a lissafa ba manta ba hadisai na aswaki suna da yawa Imam Shafi'i ko kuma Khattabi ne yake cewa hadisai wanda suka zo akan abin da ya shafi aswaki sun yi hadisai ɗari sun yi hadisai ɗari na manta cikin malamai wane ne ya faɗi wannan kalma wanda ya bibiyo wasu ya ce sun wuce hadisai ɗari wanda suka zo akan abin da ya shafi aswaki to irin wannan sunna wadda ta zo da irin wannan hadisai wanda muka duba da yawa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu yabda bisiwak annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga gidan shi abin da yake fara yi shine aswaki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli yashusu fahu bisiwak annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi daga cikin dare in ya tashi da dare abin da yake fara yi shine aswaki kai har a wajen mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zan mu gani hadisi da Allah malam ya kawo shi a karshen baban wannan na aswaki cewa lokacin da Abdurrahman ya shigo kana Aisha dan Abi Bakar ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace fara'aituhu yanzuru ilayhi tace sai na gani Abdurrahman sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon Abdurrahman ya sa mishi ido ya kwara mishi ido haka misali فعلمت انه يريد السواك او يحب السواك سي عائشة تسان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan yana son a bashi aswakin sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akhuzuhu laka in amsu maka yayin ishara bi ra'sihi annam sai ta amsu ma annabi sallallahu alaihi wasallam aswakin nan ta gyara shi ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai mutu yana goge bakin shi hadisai da yawa sun zo akan falala abin da ya shafi aswaki irin hadisi aswaku mataharatun lilfami mardatun lirabi wato aswaki yana tsarkake baki kuma wato shiriya ne da wajen ubangiji subhanahu wataala kuma wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laula ana ashqa ala ummati wato umba dan ba ya tsanan kada ya tsananta ma al'ummashi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kenan da ya ce musu la amartuhum da ya umurce su bisiwaki da yin aswaki inda kulli salatin a kowace sallah nan a kowace sallah sawa'un farilla ce nafila ce sallar jana'iza ce kowace sallar ta shiga dinna umumi akai ba a kayyade ba sallar kaza kenan wannan yake nuna mana cewa yin aswaki idan ka zo yin sallah yana da kyau yana da kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam menene ya hana shi ya wajabta ma al'umma saboda kada ya zamanto ya shukku alaihi wato kada ya zamanto ya tsananta akan abin da ya shahi akan al'umma shi ya tsananta musu shi yasa kenan yace laula ana ashqa ala ummati in ba dan kada ya tsananta musu ba la amartuhum da ya umarce su da yin aswaki akan wato kowace sallah idan mutun zai yi sai ya yi aswaki akwai hadisi kuma la amartuhum biswaki ma kullu wudu'in wanda yazo shi kuma a kowace arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula ana shuka da ummati in ba dan kai ya tsananta ma ba al'umma da ya umarce su da yin aswaki akan kowace arwalla kenan dai ala kulli hal a gurguje aswaki sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sunna ce mai ƙarfi mutum ya kamata ya zamanto kullun yana da aswaki yana yin shi kuma haka kai kokarin idan ka zo yin sallah na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kada ya tsananta ne kenan ka dauka idan ka zo yin sallah kai ma ka dinga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama haka idan ka tashi da dare haka idan zaka shiga gida haka dai a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yin aswaki kenan mutum shi ma yayi kokari kenan ya dinga kwatanta wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yake nuna mana ka'ida ta malamai cewa abin da ya shafi ne ne ka'idar ta usul da ta al-mashaqqatu tujlibu at-taysir al-mashaqqatu tujlibu at-taysir wato idan tsani abu ya zawanto akwai tsanani a shari'ar musulunci sai ka gani kawo shari'a ta kawo shi da sauki ko kuma kai tsaye ta koma akwai sauki a tare da ita misali idan wani darura ta zo maka tana yi wa wasu abu wanda yake mahzurin inne kana iya kai irtikabin su haka kuma shi idan tsanani ya same ka to wani abu wanda yake na sauki to zai zamanto wujubin ka kan sai to zai zamanto mutun ya samu wannan saukin inan ala kulli hal wannan hadisi shi ma malam ya kawo shi a baban aswaki insha Allah kenan sai dai satin sama kenan zamu dora daga kan hadisin ko kuma mu dawo baya kan abin da ya shafi aswaki na baban da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid tabarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.